And for the northeast, of course, we can't be there for security reasons, obvious security reasons. But anyhow, we have people deployed.
Jami'in zaɓe na ƙungiyar haɗin kan Turai Santiago Fisa ke nuna ƙungiyar za ta raba masu duba zaɓe a duk sassan Najeriya in banda wasu jihohi a arewa maso gabas masu fama da ƙalubalen tsaro. Santiago wanda ya wani taro da ɗan takara adawa General Buhari ya ce za su tura jami'ai don tabbatar da ingancin zaɓen. Da aka tambaye Santiago shin zai gana da shugaba Jonathan kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi? Santiago ya ce, kwarai, General Buhari ya sake nana ta buƙatar gudanar da zaɓe cikin lumana, sai dai ya musanta raɗe-raɗin cewa gwamnatin Jonathan ta rufe asusun da ake tura masa gudunmawa.
Ina so in yi ma 'yan Najeriya godiya saboda gudunmawa da suke bamu na Buhari Support Organization wanda ake sayan katin shi a sa, an aka karshe sai a sa, wannan duk abin da aka bada daga naira 100 abin da ya sama. Yana zuwa bankinmu wanda shine First Bank, wato babban banki mai giwan nan, kuma namba na account din shine 20267424005. Zan sake faɗi, bank din shine First Bank PLC. Na gode kwarai da gaske waɗanda suka bada, kuma waɗannan kuɗi da kuke aiko mana su muke amfani da su, kuma kamar yadda na faɗi, duk kowane naira 100 ya shiga, ko naira 1 ba zai fita ba sai na sa hannu, saboda haka ni nake amfani da waɗannan kuɗi a tafiye-tafiye na da aikin yaƙin neman zaɓe da nake yi.
In ba a manta ba, sakataren wajen Amurka John Kerry ya yi gargaɗin hana duk wanda ya tada fitina a dalilin zaɓen izinin shiga Amurka. Salihu Shehu Ashaka, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.